This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan da ake shigowa da su daga Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 akan kaya daga kasar China. Kasashen Canada da Mexico suna ba da daman kwararren bakin haure da haramtacciyar kwayar nan ta fentanyl a cikin kasarmu, kuma tana kashe Amurkawa, inji sakatariyar jarida a fadar White House Caroline Leavitt tana faɗa yayin wani taro a jiya Juma'a. Leavitt bata ce ko akwai wani da za a keɓe ba a wannan matakin. Ta ce wannan alƙawura ne da aka ɗauka, wanda kuma shugaban ƙasa ya riƙe su. Yayin da 'yan jarida suka tambaye shi a jiya Juma'a, Trump ya ce ƙasashe ukun ba za su sauya shawarar da ya ɗauka ba, kuma babu wani abin da za a yi a kan batun harajin da zai ƙaƙaba musu. Trump ya ce zai ɗora harajin kashi 10% a kan ɗanyen man Canada daga yau Asabar. Sauran kayayyakin Canada kuwa za su sha harajin kashi 25 cikin 100. Kungiyar 'yan bindigar Hamas ta sanar da sakin wasu mutane uku a yau Asabar, wanda take garkuwa da su. Kanan Isra'ila ta tabbatar da hakan a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da faɗan da aka kwashe watanni 15 ana gwabzawa a Gaza. Yarjejeniyar ta kuma tanadi shirin musayar mutane da ake garkuwa da su da fursunoni. Isra'ila ta amince da sakin fursunoni 90 a yau Asabar a musaya ta karo na 4. Mutane da ake garkuwa da su da za a sake sun ko sun hada da Yardin Bibas mai shekaru 35, wanda aka sace shi daga Kibbutz Neir Oz a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023, lokacin da Hamas ta kaddamar da harin ta'addanci akan Isra'ila tare da matarsa Shiri da 'ya'yansu maza biyu. Sai dai makomar iyalinsa na cikin rashin tabbas. Amurka da Burtaniya dai da wasu kasashen duniya sun ayyana Hamas kungiyar ta'addanci. Gwamnatin Trump ta tabbatar da ana ci gaba da mayar da 'yan kasar China zuwa kasar su a wani bangare na matakin aiwatar da dokokin bakin haure na Amurka. A cikin wani sakon martani na yanar gizo zuwa ga muryar Amurka a farkon wannan mako, wani jami'in hukumar shige da fice ta Amurka, ko kuma ICE a takaice, ya rubuta cewa hukumar za ta fitar da duk wani bako da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba. Hukumar shige da fice ta ICE za ta ci gaba da korar 'yan kasar China. Saboda matakan tsaro, ICE bata bayyana aikin korar baki na gaba ba, har sai mutanen da aka riga aka ta sake ya su sun isa kasarsu ta asali, inji jami'in na ICE yana faɗa a ranar Talata a wani salo da jami'an Amurka suka saba magana domin saka sunansu. Muryar Amurka ta buƙaci adadin mutanen China da aka kura cikin wannan lokacin da kuma ƙarin bayani akan jigilar mutanen, amma ya zuwa jiya Juma'a babu wani martani daga ICE. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'yan tawaye M23 suna dannawa zuwa cikin babban birnin lardin Bukavu, bayan da suka kwace ikon garin Goma mai arzikin ma'adinai a gabashin Congo a farkon wannan mako. Bayanan da na samu na cewa 'yan tawayen sun danna da kilomita 60 a arewa da Bukavu. Alamu na nuni da suna dannawa cikin gaggawa. Jean-Pierre Lacroix yana faɗa wa manema labarai bayani game da 'yan tawayen masu samun goyon bayan dakarun Rwanda. Ya ce akwai filin tashi da saukan jiragen sama a inda suke, kuma ya ce yana ganin suna kilomitoci kalilan ne da kudancin Kavumu. Ya ce idan suka samu nasarar kwace ikon filin saukan jiragen saman kamar yadda suka yi a Goma, to wannan zai zama wani gagarumin mataki mai muhimmanci. A ƙarshe, Ma'aikatan kashe gobara da jami'an ayyukan gaggawa a Washington sun faɗa a jiya Juma'a cewa an tsamo gawarwaki sama da 40 daga tarkacen jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin sojin Amurka mai saukar ungulu da suka faɗa a cikin ruwan Potomac da yammacin ranar Laraba. An sake fara aikin tsamo gawarwaki 67 da hatsarin jirgin saman ya kashe da sanyin safiyar jiya Juma'a. Hukumar tarayya da ke kula da kare hatsarin ababen hawa ta Amurka NTSB a takaice ita ce ke jagorantar aikin binciken tare da ma'aikatan gaggawa na yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Masalla amma na musike ci kamar musba'u da wasila Allah ne yake masira ya ba su batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri wallahi tallaki buga mu suke kamar mantiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba say the truth for the time say the truth for the job ah wait that's a man pump pump madara baba ka suka gawara wait that's a man hanyoyin tunari suka gawara but if you dey lie like some of our politicians kema kana kema kema kuwa
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin A Bari Ya Huce na wannan makon. Hajiya Hawwa.
Na'am, Alhaji Murtala, barka da warhaka.
Barka kade, da fatan an shigo karshen mako lafiya.
Mun shigo lafiya lau, alhamdulillah.
Hajiya Hawwa, kamar yadda muka saba ban sani ba a wannan makon me ya ji hankalinki.
To gaskiya abubuwan da suka ji hankalina suna da dan yawa, ko ince sun kai ɗaya biyu zuwa uku, to amma na kusa-kusa dai wanda ya fi jan hankalina, wanda a iya cewa kusan kullum na fito na kan taka shi ma da ƙafata, shi ne ganin cewa wannan karan ruwan bisa ƙanƙanin nan da aka yi wato sino ba, sai ne mamaki alaji a ce har yanzu a wasu wuraren wannan sino ya iya narke. Na ce wani irin sino ne kamar na danko shekarar da ta gabata duka yan kwanaki ya narke, amma na bana ya manne ya ki narkewa yana nan.
To ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya? Na ce ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya ba, eh, tunda ke san can musamman ga azumi kina ganin yadda ake ta zubawa jiki ruwa.
Ya to da a ce a ce gidanan ya azumi kan lalle ya da na tafi da shi. Da na yi guzurin shi kam gaskiya. Na'am.
To aje hawo haka ne kamar yadda muka saba, bare mu shigo bangaren mu na sada zumunci, kuma bare mu fara da taya murna da kuma jaje kamar yadda aka saba. Bari mu taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Bala Hamza Gerengi da Alhaji Ibrahim Umar Marafan Deba aka auren ƴaƴansu da za a yi a yau Asabar din nan, wato Aliyu Bala Gerengi da kuma amaryarsa Aisha Ibrahim Marafa, wanda kamar yadda muka ce za a yi shi a yau Asabar din nan da misalin karfe 10:11 na safe a babban masallaci na Shango Idrisa kuma a makarantar Umar bin Khattab tare da fatan za a zo lafiya kuma Ubangiji Allah ya sanya alkhairi da albarka a wannan aure.
To amin summa amin mutuka raba takalman kaza.
Na'am.
To wannan sakon fatan alheri ne na murnan aure ga Hajiya Fatima Kasim Mahmud na kamun da za a yi na ƴaƴan tamata da suka yi aure ko za su yi aure kenan a yau dinnan Asabar ake daura auren ma Maryam Hussein Sani da Sa'adiya Hussein Sani inda za a yi a center na Alhaji Ismail dake Kano Street by IG Road Gandun layout Kano da fatan haka adireshin yake. To muna ta Hajiya Fatima Kasim Mahmud murna na wannan kamun da za a yi na bikin ƴaƴanta.
To madalla Hajiya Hawwa kinsa an ce ana karuwa ana murna yayin da wasu suke murna kuma wasu suna cikin jaje da alhini.
Haka ne akan yi ana bikin duniya aka ce akan na kiyama ba?
Haka to akan haka ne muke mika sakon jaje da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Brigadier General Kwasba Jonathan Komu wanda shi kuma ya rasu kuma a yau ne a Asabar dinnan za a yi jana'izar sa da karfe 10 na safe a Mwari wato a gidansa dake Mwari dake Bogoro local government ta jihar Bauchi da fatan Allah ya baiwa iyalai hakurin jure wannan rashi.
To amin summa amin Allah ya bada hakuri mu kuma Allah ya kyautata mu.
To amin summa amin. To Hajiya Hawwa nan gaba kadan muna dauke da wata tsaraba wato inda wannan fili na bari ya huce ya karbi bakuncin wani babarbare. Babarbare ne ya yi tattaki ya zo ya kawo kanshi amma an dan casa shi amma dai sai masu sauraron mu su zo za su
ji. Naji kumfafata naji kanunku sun yi zafi daga kai haifi.
To haka ne to kafin mu kai ga wannan bari mu mika wato sakon gaisuwa da kuma fata alkhairi na fili a bari ya huce zuwa ga Aliko Auta kafin ta yalwa wato yalwan gindi akwati a barikin ladi jihar Filato da kuma Ishaya Lamu dan masanin Limoro da Mahmud Salisu kauran namoda da Lawal bin Hambali dan Sulba Sokoto sai Salisu mai shinkafa song da Yahuza Abubakar Gora Gwandu da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Sani mai langelange a wori da Usaini Dangote karasu a jihar Yobe da Isa Lawal magajin girgir da Adam Yusuf Basa jihar Filato da Sani mai aikin wutar lantarki Ginda Akwati da kuma Bashir Tela lafiyan bari bari sai malami Kura garin sarkin noma da Ayuba Isa sarkin wato garin sarkin noma da Ibrahim Lara Gapta da Ibrahim Salisu dan Kaduna da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Bashir Mamman dan Inna Kadisau da Musa Nachali Mahangi jihar Katsina da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya.
Sai sakonnin gaisuwa na abar ya huce da zan mika ga Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da alkali Liman Abba shi ma a Katsina sai Malam Nuhu Sharif da ke Daban Road a Unguwar Sunusi limamin masallacin na Unguwar Sunusi bus stop Kaduna Najeriya sai Malam Umar Hussein sai Malam Umar Hashim PRP Unguwar Sunusi Kaduna da Manju Bashir Galma mai ritaya sai Alhaji Adamu Makarfi da Alhaji Haruna Danjuma shi ma sai Professor Muhammad Bello Magaji da ke Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa sai wasu masu sauraron mu Shehu Araba Hasara da ke Kebbi birnin Kebbi a jihar birnin Kebbi kenan sai Abubakar Malam Kari da Isiya dan kishin Najeriya. To da fatan alheri gare su baki daya.
To amin summa amin.
Yeah.
Malama Hawwa, kamar yadda muka shaida wa masu sauraron mu kafin mu kai ga wannan hira. Aji Hawwa, a kasar Hausa kin san wasu da ake kira ƴan kama?
Na san ƴan kama sosai kuwa, amma dai ban taba dai ganin su da ido na ba. To amma kan waƙoƙin ƴan kama kan sanannu ne daidai gwargwado gaskiya.
To ban san ko ke iya wata waƙa ta ɗan kama sai ki ɗan rerawa masu sauraron mu ba.
To fa, ni kan ina ni ina rera waƙa ɗan kama, amma dai na san akwai wata shahararriya wadda yake cewa nan ko wadda ma sai ka ga na sha. Kowar dama sai ka gana sha. Ko ba wanda yake cewa wallahi yunwa ba ta dada. Ko ba ɗan kama ba ne.
Yawwa ɗan kama, to wai me yasa ƴan kama su ba su da aiki sai magana abinci ne? Ina ga sun kuma ba su wasa da. Sai magana abinci
kuma. Ina ga ba sa wasa da ciki.
Ai shi yasa nake ganin kamar an ƙware ki da kika ce baki taba ganin ɗan kama ba da idanki.
To mi an na ƙware ban da taba gani ba gaskiya ba zan yi ƙarya ba.
Ah to ai
da ji da gani da kalani.
Abin da yasa ai wato duk da shiga ɗan kama ina tabbatar miki wato duk harka abinci ce. Na farko dai bayan abin da ɗan kama yake kiɗa wannan turun nashi ɗan kama duk inda ɗan kama yake zaki ganshi yana da charbi.
Charbi ko? To.
Yawwa kin san yadda charbin ɗan kama yake?
To ban sani ba amma na san illa ba zai wuce irin ƙaton charbin nan ma da zaka ganshi kamar zai ja ƙasa ko?
Kai an wuce sanin ki ai charbi zai yi ratiya. Wato abin da ake charbi da shi kin san ai kuli-kuli ko?
Ina ku san kuli-kuli.
Wallahi kuli-kuli ɗan kama suke hujewa wallahi su ɗaura zare. Wallahi sai sun charbi da shi. Yawwa to kin san charbi kin san akwai a charbi akwai liman ɗaya akwai ladan ne guda biyu ko wanda suke ɗan rarrabe 33 ɗin nan.
Haka eh kware da gaske to kuma nan wani iri suke sawa.
To shi kuma abinda suke sakawa inda liman ɗaya yake wani ƙatan ludayi ake sakawa na fura in gaya miki ƙatan ludayi nan na damu fura. Sannan inda ladanin nan suke
shi kuma. Halande kai ka taba gani da idanka ko kai ma dai labari ka ji.
Haba wallahi ya zaki ce labari ni ne na tashi ƙauye ai mu musa wani ba akwai abinda ba mu gani ba mu da muka tashi karkara.
Waje a ƙasa hasa sai dai a kwace na maza.
To shi ke da malama Hawwa yanzu bari mu bawa masu sauraron mu ya shakatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙin ƴan kama.
To lalle kam ya kamata.
Ga hankalin walkiɗi ya ɓace. Yawwa ɗauki masa kasagi sai godiya mai yawa ikon Allah ya kama maka ya ishe ka shirin farayin dau amin
ɗauki masa karawa kai ishe ka bojan madamar
mata da kaka kuna yin daka
wata aka majero
ta ci da aka yawwa
gode ne ya bi a nan hali
yawwa. Shekara biyar abba na yi malamin fanke shekara biyar abba na yi malamin cire biyar abba wajen damuna.
Yawwa to madalla malama Hauwa, to kamar da muka yi wa masu sauraronmu alkawari a yau muna tare da dan majalisar wakilai ta Najeriya Honorable Abubakar Hassan Fulata. Yawwa
babaran jigawa kenan.
To ai abinda ma yafi bani mamaki kenan, me ya kawo babarbare jigawa shine ai na fara ta kware tambayar na fara masa kenan, nace
shin ba an ce kasa daya al'umma daya ba?
A'a to amma me ya kai babarbare jigawa? Sai nace ko ya je sata ne?
Ya je da'awa.
A'a kai ina yanzu dai bari mu masu sauraron mu da tattaunawar da muka yi da babarbare wanda ya kawo mana ziyara a wannan zaure namu na Abari ya huce.
Ali dai daga jirar jihar Jigawa nake, kuma sunan karamar hukuma ta Auguri, amma dai dan majalisa mai wakiltar Burniwa yawancin Burniwa Abari ya bari ne.
Yawa shine dama abin da zan tambaya, wai to
me
kai babarbare jigawa kuma ko ka zo noman wake ne?
Ai gaba daya gabashin jihar Jigawa jinsi ne na akwai bari, akwai Badawa, akwai Fulani, akwai Hausawa.
To
kuma tsakanin Jigawa da Borno ko da Yobe akwai alaka ta jinsi ta shekaru dubbai. Kuma lokacin da Usman Dan Fodiyo
yazo jihadi
ya aiko takarda zai kawo yaƙi na addinin jihadi.
To ai shi Shehu Borno cewa ai mu da mamu
tambaya ɗaya aka yi masa, aka ce wa Dan Fodiyo mu kakanninmu tun shekara 2005 suke musulunci, kai kuma ka zo kai sabon musulmi ka zo da abuna, sai da in sata za ka zo. Saboda haka
honorable tarihin ga baka ji shi da
sata ya zo
da Dan Fodiyo ya je ya aika dan ba zuwa, ka san ai ba zai shi babba ne, ya aika ma Shehun Borno. Shehun Borno ya ce to ai mun ji mun mika waya, kuma na yarda da magana ka gaskiya, ko da Dan Fodiyo ya fara jihadi ba wai ko da ya taso ba, ko da ya fara jihadi gaskiya daular Borno an san daula ce ta addini kuma
ta musulunci
kware da gaskiya. Saboda haka to ai shi
ai musulmi ba ya kawo musulmi ya shi jihadi,
to ai shi irin sakon da ya aika mashi Shehun Borno ai ba shi ya aika masa ba, don shi sakon wantaka ya aika mashi kuma sai ya karba.
A'a sakon shi zai kawo jihadi suka ce sai da zaka zo sata dai. Wadda musulmi ba ya kan musulmi.
Amma to honorable duk duniya ta san da cewa watakila kada a ce dina ya son kai, ni dai ina faɗa maka abin da duniya take cewa, ana cewa Fulani su ne masu gidaje ko kuma iyayen gijin bari-bari, amma fa bari-bari kuma suna musanta wannan, ya aka yi haka?
Da ya zama ai dama abokantaka ta yaƙi ce
yaƙi, amma ai ba a yaƙi tsakanin Fulani da bari-bari ba,
ai abin da ya hana yaƙin kenan. Wannan tambayar Dan Fodiyo za ka zo yaƙin addini, mu musulmi ne, yaƙi musulmi kafirai yake yaƙa, mu kuma musulmi ne tun shekara 2005 da suka wuce. Saboda haka sai dai in ka za ka zo sata, ba jihadi ba.
Amma ai a bari-bari kun yi sunan zuwa Sokoto, ana sa ku noman wake, ana ba ku buhun wake, kuna tafiya da shi gida.
Sokoto kuma za ka je Sokoto? Yanzu mutanen
ku da daular Usmaniya fa,
amma daular kuma yanzu hubbarin Shehu da yake zauna wani da yaje aikin maka garaje hubbarin Shehu
daga cikin kuma mafi akasari bari-barin ku ne don su san daraja abu.
A'a Fulani ne daga wajen mu,
a'a
suna zuwa hubbarin Shehu
hadda
masu ba Fulani ne da yaje maka garaje kawo ziyar hubbarin Shehu.
To honorable, wannan irin da wasa tsakanin bari-bari da Fulani za a ce wasa ce wadda malam Bahaushe ya kirkira irin su domin abin nan karfafa danƙon zumunci da nishadi, musamman saboda yaƙe-yaƙen da aka san ƙabilu sun yi a can baya.
Wato dangantaka ce ta zamantakewa mai kyau, mai daɗewa da auratayya. Ni da yake ma magana amarya ta Fulata na shi
kuma aka yadda aka baka. A'a amma kan kai za
saboda kyan hali. To. Saboda haka.
Yanzu dai kallabi zai ja hula kenan.
Ai wannan kuma ma ya ja ne kallabi bai ja hula.
A kallabi ya ba ja hula.
Ai bai ja ba.
Ya ja hula. Ka zama jikan dan horiyo.
Hular da ita ta jawo kallabin. Hular ita ta jawo kallabin.
To. To mu je zuwa.
Yawwa. Eh. Saboda haka dangantaka ce ta aminci ta wato zamantakewa mai kyau kuma koda turawa suka zuwan da turawa suka yi yanzu ai an gwamutse idan ka duba gaba daya sarakunan na arewa wajen gidajen sarauta bayan da aka yi yaki na Usman dan Hodiyo ya yi jihadi ai yawancin sarakuna banda Bauchi ai da Fulani ne banda kasar Borno wanda dama ba ci su da yaki ba kai musu yaki ba har Bauchi inda Umar Dallaje ya abin nan saboda haka da farko ai Fulani ne amma yanzu sun saje fulatancin ma ba sa ji sun zama Hausawa gaba sun zama habe sun zama habe gaba ɗaya yanzu ba fulatanci yanzu
to honorable in ka lura kamar yadda ka faɗa waɗannan kabilun guda
shi yasa aka fito da kalmar Hausa Fulani Hausa Fulani wato gwamutsewar Hausawa da Fulani
to babu bari bari Fulani ke babu Hausa bari bari kenan
akwai mana ana auratayya
yanzu wato
ana akwai auratayya yanzu
al'adun gargajiya ina ƴaƴan Hausa
yadda da muka tattauna da honorable
naji wannan tattaunawa gaskiya an caza kwanya
to ajawa naga Julie tana daga mana hannu saboda haka
tana
daga birki ki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu a sake kasancewa tare da mu yanzu a madadin
Hawa Sharif
Murtala Faruk sanyin nake muku fata alkhairi da fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.